Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya jama ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Hadiza Kyari
tare da ni Amina Bahari Auna.
Yadda aka saba a duk ranar Juma'a, shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. Inda a yau ma za mu tattauna ne akan kalubalen da masana'antar fina-finai ke fuskanta a Jamhuriyar Nijar.
Haka yake Hadiza, masu sauraron mu muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa a Jamhuriyar Nijar ya gayyato mana masu ruwa da tsaki domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na ƙwalama.
Sai ku kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe.
To jama'a, za mu fara shirin ne da leƙawa zauren tattaunawarmu a jihar Maraɗi da ke Jamhuriyar Nijar, inda wakilin sashen Hausa Mansur Sani ya gayyato mana masu ruwa da tsaki a masana'antar nishadin fina-finai na Jamhuriyar Nijar domin tattaunawa akan makomar fina-finai da waƙoƙin Hausa a Nijar.
Masu sauraronmu, Mansur Sani ke muku sallama a cikin wannan shiri na yau da gobe daga nan birnin Maraɗi na Jamhuriyar Nijar. Babban dai kalubalen da matasan Jamhuriyar Nijar masu gudanar da fina-finan Hausa ko wasannin kwaikwayo da waƙoƙin Hausa ke fuskanta shine rashin samun tallafi. Hakan yasa da dama daga cikin matasan na Nijar da suka rungumi waɗannan wasannin a baya yanzu sun dawo daga rakiyarsu. A Nijar dai ba kasafai ake samun 'yan kasuwar ƙasar a wannan wasanni na fina-finan Hausa ko kuma waƙoƙi. Wannan lamarin na cikin jerin dalilan da yasa wasannin ba su kai labari ba a ƙasar ta Nijar, duk da cewa matasan da suke gudanar da waɗannan wasannin na da hazaƙa sosai. Domin tattaunawa kan wannan lamarin, yanzu haka ina tare da
ni sunana Basir Garba, kuma director ne na FIM Hausa.
Yawa, sai kuma
assalamu alaikum, ni sunana Faruk Inaso, producer ne, sannan actor ne ni a masana'antar shirin fina-finai Nijar Nigeria.
Masha Allah. Sai kuma
assalamu alaikum, sunana Maimuna Ibrahim wadda aka fi sani da Mami Pullo, ni mawakiya ce waƙan Hausa sannan kuma ina fitowa a cikin FIM Hausa, ma'ana dai jaruma.
To Masha Allah. To da waɗannan jarumai da kuka ji a cikin wannan shiri, da su ne za mu tattauna matsalolin da ake fuskanta a cikin wannan sana'a da kuma hanyoyin bi domin magance su. Bari in faro da tushe baki daya, ma'ana mai bada umarni. Basir Garba, menene zaka iya cewa idan an ce film ko waka a matsayinka na mai bada umarnin yanda za su hitowa mutane su kalla su yaba, wata irin nishadi ko wani irin sako ko kuma menene fa'idar waɗannan abubuwa?
Ta yi tambaya game da film ko kuma ainihin waƙar Hausa da ake gabatarwa. To kamar dai da aka sani, kowane ƙasashe na duniya suna gabatar da irin waɗannan shirye-shiryen kuma suna da dalilansu. Manufofin duk guda ne, illa iyaka bambancin daga addinai ne zuwa al'adu da kuma zamani da ake tarayya. Tunda duk wani mutum, duk wani ɗan film a duniya ko kuma in ce marubuci, zaka ga tunaninsa akan abu uku ne yake tafiya: al'adansa, addinin shi, to kuma sai zamani da ake hadaka da kowace duniya za ka ga ana tafiya tare. To shi dai film babu kagare da dama. Na farko dai film, kowa ya san ana gudanar da film domin tunatarwa, wato aka ce tunatarwa za a yi nuni akan abin da aka san ana yi amma mutane sun bar shi a baya maimakon ina da kaidi ne to za a yi kokarin tunatar da mutane cewa kawo awar abu kaza a baya domin sashe gaba shine alkhairi yawa sai kuma fadakarwa mutum na amfani da abubuwa waɗanda suke ga su suna iya bayar da aibu to amma kuma bai san aibin sa ba ka dauka yanzu kamar sigari yara da yawa suna shanta amma ba sa iya sanin meye matsalan ta kawai su suna dauka ta matsayin kwalliya to kaga tana son ka fadakar dole ka samu da mai shanta ba kuma ka nuna illar da taba take kaga dole ka fadakar da ta dashi sai bangaren ilmantarwa shi kuma ilimi abinda ma mutum bai sani ba kana kirkira su a rubutu ka gabatar da shi ka ringa nuna masa abu kaza ho akai kaza kaza yake zama abu kaza kuma akai kaza kaza yake zama ka ga nan ka ilmantar da shi to sai bangaren nishadi kana rage ma masu damuwa da kunci damuwa a cikin rayuwarsa su kuma nishadi akan yi abu ko ka sa mutum dariya ka sa shi da cikin yanayin raha inda zai hana shi ba shi damar yin tunanin nukan da suka zama to musamman na matsala ka san mafi yawa idan ana magana tunani kan kaza a ce mutum tunani na zai ko kuma alkarai da dama sun sai matsala tunani da ake magana za ga mutum damu abin da ya wuce ko kuma na damuwa ne abba ya fita daga rayuwarsa to kaga in ka sai a cikin nishadi to kana sashi ya shiga mantuwa ta yadda hakan za zama sauki gare shi to a takaice dai kaji su amfanin film ilmantarwa ne tunatarwa ne sannan kuma nishadantarwa ne
fina-fina da ake yi da wasanni har ma da waƙe-waƙe wanda wasu suke masa kallo zamani wasu su kiraye su da dandali a wannan jiha ta Maradi da ma ƙasar Nijar baki daya wace irin rawa ce za ka iya cewa suke takawa ko kuma za su iya bayar da gudunmuwa ga al'ummarmu na ƙasar Nijar da ma Hausawa
to kamar dai da hankulan mutane suka rarraba kashi-kashi to haka nan ne su kansa yaran man ko kuma in ce star su haka suka rarrabu fitacci suka rarrabu haka masu kallon su ma kwakwalansu da sun rarrabu daban-daban saboda dalilan da yasa nace haka abin na da alaka tun daga marubuci ne kuma shi director da abin da kaga ya ba da umarni to kamar ya yarda da shi ne shi yasa yake tafiya da shi ko da ma a ce matsala ne kenan baka yarraba ba za ka ta abin da a ce sai ka sa hannu sannan ka saka hannu to shi ne shi film kawai mana hokka yake tafiya da shi gaskiya a zahirin gaskiya idan mutum na gari ne to zaka ga aikinsa yana nuna nagarta da dacewa da kuma kasancewa ana yi domin taimaki al'umma ne idan kuma aka yi rashin sa'a mutumin da ke kokarin yin wannan abun ba mutum bane na gari to zaka ga akwai sakarci a cikin sa tunda a yanzu haka zaka gani a fina-finan duniya ko kuma muka dawo Africa kamar Nigeria ma da ke kusanci da mu za ga cewa ana yaba wasu ana ba su lambar yabo wasu kuma suna cewa ana neman su suna ta guje-guje suna faɗa wasu jihohi don su mun su boye kansu kuma sun yi fice wannan yake nuna maka cewa kowane dan adam da irin tunaninsa kuma tunaninsa ne yake sanya nuna ma duniya to idan ya zama tunaninka ba na kwarai bane to duniya za ta shiga matsala idan kuma tunaninka na kirki ne to duniya za ta kare da kai wannan shine fadakarwa ko kuma amfanin waka ko kuma film sakonnin da ake so a nuna a duniya ke
to mun gode sosai Basir Garba mai ba da umarni da harkata kenan a cikin masana'antar fina-finan Hausa a jihar Maradi idan nazo gare ka Faruku me zaka ce a matsayin ka na mai daukar nauyi ko kuma producer da dadaman ka kan hito a matsayin jarumi amma mutane sun yi maka wannan kallo idan an ce wannan mai daukar nauyi shine kusan uban tafiya uban biki kenan ni ne ni ya saka shiga wajen doke irin wannan mataki ka ce a kai zaka daukar nauyin film ka ce a zo a yi
to alhamdulillah kamar jawabin da kai dazu cewa Niger ta kasance kasa ce wadda mafi yawanci ba a cika samun gudunmuwa ba sannan kuma banda hakan ga wasu ba su cika sanyo jarin su ba saboda Allah rashi gutun da muka tashi dai muna dai yara a ranmu haka mun tashi cewa sana'a tana birge mu a ranmu kuma mun ji ta yi mu sannan kuma banda haka a ranmu mun ji cewa lalle za mu bada wani sako mai muhimmanci to can mun yi zama can baya an yi zama lokutan da ana sa yi abin babu halin da za a abun sai aka mayar abun kungiya tun ana zanne misali in za a sabgar in za a kashe misali jika 300 sai ya susote wannan ya bada sai muka ga wannan kuma yana kawo mu matsala da kuma tsirku saboda menene matsala ka san alakul hal da lokacin za a abu akan duba dacewa kuma da cancanta watan in kama kai ka bada jika 50 wannan ya bada jika 50 wannan ya bada jika 50 misali sai aka ga wannan role din ta yi daidai da wani ka gani ko shi kuma wancan sai ga a yadda na bada jika 50 ya bada jika 50 to kinan kamata ya nima ina buƙatar role din ko kuma
akan zabi matsayin hawa
akan zabi matsayi ba a ciki so da muka duba sai muka ga wannan abun zai kawo matsaloli kuma zai kawo mu cikas ga tahe da rashin fahimtar juna saboda shi duk abin da za a yi ayin san duk wanda aka ce wani shi zai taka wannan rawar da an ganshi a gane eh haka nan ne
tantance haka
ka gane ai tunda in ba ka manta ba mu wannan haraka ilmantarwa ne wa'azantarwa nishadantarwa fadakarwa ka gane ko to duba da wannan sannan kuma banda haka wasu mutane sukan kira ta da cewa wasan koyo-koyo ma'ana duk abin da wani yayi zamu yi mu kokaye shi kuma abin ka ga eh haka nan dai to duba da wannan shine muka tsaya muka nazari muka ce to a gaskiya bismillah wannan haraka ba kungiya ya kamata a mai rata ba ya kamata harkan nan ya zama tuta zama kamfanin nuka to sai muka duba daga cikin wasu wanda Allah ya ba iko suka da masu dauki nauyi to alhamdulillah sai Allah ya samu mu'amala daga ciki shine dalilin da yasa mu fara producer
ka fara daukar nauyin film wani irin film ne ka fara daukar nauyi naka na kashin kanka
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar.
Wani irin film ne ka fara daukar nauyi naka na kashin kanka?
Akwai wani film wanda ake ce ma ajalinka.
Ajalin mutum dai ko?
To ajalin mutum. Saboda shi wannan wani film ne wanda yake film din na cikin gida ne. Film din yana da ban tsoro sosai. Akwai fadakarwa sannan kuma akwai bandariya sosai a cikin film din saboda zaka ci dariya sosai saboda yana ga cikin film din nasa jaruman Najeriya nasa na baraska kuma nasa yar auta yana ga studio ne wanda nasa
ne baka ra'ayin ka dauko jarumai na wani waje ka gama da naku
saboda can muna samun wasu matsaloli cewa duk da yake ka san ita harkar duniya in an ce za a yi ta za a samu mutane kashi-kashi da yawa
kowa da ra'ayi
koko a wai misali wanda ake wuri daya koko misali ya zama to a ce an taso wuri daya amma saboda wani tunani za ka gana an koma gehi na an koma gehi to can shekarun baya an yi kudirin za a yi an yi kudiri sosai za a yi ana danyi ana yi to cikin wanda su wasu koma gehi sai ga wasu sun dan soki burutsun su haka to idan aka duba za ka ga an soke mu a ce a can baya a ce a nan babu kaza kamata a ce nan an yi kaza to shi ya samu haka sai wasu sai suka kawo rahwashi da kallon finafin nan wasu lokuta da suka wuce ka gane ko to daga baya sai muka yi nazari ka ya kamata mu dan rika cudawa da mutanen tsallaki
yadda za a yi a garwaya
sai wani ta da wani shine dalili na da yasa na sawa na jaruma a cikin film din
to wani irin tasiri ka gani wajen hada jaruman wasu wurare da wasu yankuna
eh gaskiya alhamdulillah akwai matsaloli amma dai gaskiya ni ban cin musu ba saboda abin da sai na ce ma ban cin musu ba ko ba komai da komai da ma kahin wannan film din hada mu dama muna da alaka sosai tunda sukan zo nan in za su wuce mai ko kuma ta kan su ma zai zo ya kwana biyu wajen ka ya koma ko kuma zai wuce ba ya zo wajen
ka akwai kyakkyawan mu'amala
akwai kyakkyawan mu'amala sosai gaskiya ni ba samu wata matsala ba
masha Allah to madalla bari in koma bangaren na Maimuna Hajja Maimuna barka
dai to da farko dai abin da zan ce maka shine
ra'ayi kasa yawa yana da kyau kowanne dan adam ya zama ne yana da ra'ayin kanshi to wannan haraka abu na farko dai ra'ayina ne wanda na taso da shi tun kafin ma in san me ta kunsa to kuma a hankali ina girma ina dan fahimta abubuwa sai na fahimci a to ai bayan ma ra'ayina din akwai kuma wasu abubuwa wa'anda jama'a da yawa za su iya amfana zan iya amfana da jama'a da yawa ta bangaren ita wannan sana'a
to miki ka fara shigowa ko waka
a gaskiya waka na fara insha Allah
ta yaya kika shigo wannan kwagojin
to wannan kusan dai in ce labari ne mai tsayi amma bari dan takaita maka shi
yawa
wata rana ne muna tafiya ni da wata yarinya makociyar mu to tana da wani aboki mawaki ana ce mai Yahaya Big Boy to sai mun zo kasuwa mun dan yi sayayya haka sai take ce mun wai wance kin san da cewa akwai mawaka maradi sai nace haba dai mawaka sai tace mun wallahi ko ina da ma wani aboki kin ji ga wurin da yake can mu biya mu sha ruwa shikenan sai nace mata to mu biya ko da muka zo kuma sai muka isko shi yana harakan waka yana yin waka wata waka ta aure haka sai muka gaisa da shi sai nake cewa la ilaha yau dai ga ni ga mawaki kuma ga ni ma wurin da ake waka kai wannan abu ya ban mamaki sai yace kin gani ko yar fulla kuma wallahi daga jin yan muryar nan take za ta yi waka sai nace kai haba wasa kake wace irin waka kuma sai yace wallahi muryar ki za ta yi waka sai nace a gaskiya ni kan ban yarda ba sai ce to me zai hana ki yarda in gwada ki nace yanzu kana ganin ni zan iya yin waka yace sosai ma yace mun zauna nan wurin na zauna sai ce to ki mun amshin wannan waka ta aure yana fada mun abin da zai fada mun ni kuma ina yi to da yake ina cikin zumu din abun kuma dama kamar da na fada maka ina da ra'ayi to amma ban san ta hanyoyin da zan bi ba in ga na cika wannan ra'ayin nawa to
wannan da shine sila
shine dai sila shi kuma fim kamar shi ma dai labari ne mai tsawo amma dai zan takaita maka kusan wannan bawan Allah director gashi na wanda muke tare da shi shine mutum na farko wanda ya fara dora min kamera shi kuma film naga ana haska wani film ne a wani gidan TV wani film mai suna Jagwal to sai na dauki nambobi bayan an gama film din ko na dauki nambobi sai na kira ko na kira sai akai katari wannan film din wannan ne yayi producing din film shi wannan producer Faruk ko da na kira shi sai muka gaisa lafiya lau kaza kaza aka dan yi rawa sare dariya shikenan kwana biyu dai muna dan gaisa da su sai wata ran na bukaci ya kamata mu hadu da su mu gaisa to sai suka tambaye ni wace unguwa nake sai nace musu ai gashi na dai ba su address complete dina sai suka zo ko da suka zo suka kira ni sai nayi to sai muka gaisa sai nake nuna musu ne ma ina da ra'ayi akai gashi abubuwan suna burge ni sai suka ce to ai wannan ba wani damuwa bane lahiya lau dama kuma ana da bukatar jarumai wa'anda tunda kusan yanzu ne dai ake ta kokari a ga ya ne za a yi a kafa abin ya zama abin ya bada ma'ana sosai cikin jama'a bangaren iyayena nace bani da matsala tunda har nayi musu izini ma aka danga zuwa gidan mu gaban iyayena a zauna a yi hira a yi zumunci da sauransu kuma irin in na hito ma haka na cika na dan bata lokaci to zan kira mahaifiyata in hada su da ita su magana dai kusan dai abu dai komai lafiya lau to sai aka fita aiki muka fara aiki kuma ni kan kaina sai a lokacin ne na fahimci cewa lallai zan iya din
yanzu kina film kina waka
ina waka
wani kika fi so a ciki
gaskiya to
ba duka ba guda zaki saba
to gaskiya na fi son waka
me yasa
yawa saboda ita waka aba ce wadda tun farko na tasa da ra'ayinta ina da ra'ayinta sannan kuma yanzu maganar da ake yi waka wata aba ce wadda cikin dan lokaci zan iya yin ta sabanin film wanda sai an nemo ni ne sai an sa ni ka gane to ita kuma wannan bana bukatar hanya bana bukatar a nemo ni bana bukatar a bani wani abu ko ina zaune gida ma kai ko cikin dare ma in na farka irin ka dan farka bacci ya gagare ka kawai sai in tashi in tayin sharri tayin sha'ani na ni kadai to kaga dole zan dan fi rija'a akan
ki karo nawa ki ka tsinda kanki cikin wannan haraka
to gaskiya na fara wannan harakar tun ina da shekara 13 cikin ta 14 na fara harakan waka kenan na fara to kuma yanzu akalla dai shekaruna naci 25 da watanni da shi da dai ma za a ci
jima kina gurgurar duniya to amma ka dawo a bangaren ci gaban wannan masana'anta ko wannan haraka idan za a ci bim da waka a wannan jaha ko kuma kasar Niger ni za ki iya cewa masu kallo za a iya cewa kwalliya tana biyan kudin sabulu wajen samun wani dan abin masarufi na sarrafawa tunda ai ana sallah dan lada bai cin nishadi ita in misali mutanen da kuke nishadantarwa ƴan uwanku ne kin ga ai ta mikuro ba ƴan uwanku bace ba kyamara ba ƴan uwa bace ba taran tana ɗaya tsaye ta kiyi da sauransu me ake samu a cikin wannan business din
to gaskiya kamar yadda na faɗa maka shi mutum kowanne yana da ra'ayi kuma yana da dagewa akan ra'ayin shi kusan dai ni dai a nawa bangaren ni ina yin wannan harakan ne saboda ra'ayina ne saboda kuma in tura sako kamar yadda na faɗa maka in faɗakantar in nishadantar
da awa ta hita da dawa
yawa to kusan dai in na samu din in na samu amfanin da yake ciki ina so in kuma ban samu ba bana la'akari da cewa a to tunda ban samu kaza ba da ne kaza to me yasa zan saki in yi kaza bana la'akari da wannan kuma ka san ita rayuwa ko me kake yi duk abin da kake yi a duniya to dole wata rana yana da tashi ranar ta musamman lalle ba zai zama na a ce kullun kana samu ba ko kuma duk lokacin da ka so ka samu din ka samu to amma akwai lokacin kuma da samu zai zo maka a lokacin da baka yi tunanin shi ba a ta wannan harakan tamu to kusan dai in mun samu din alhamdulillah in kuma ba mu samu ba hakan kuma baya saran mana da guyuwa
yanzu muna da nasu kalubale kamar yanda masu sana'o'i daban-daban ko al'umma ke da nasu kalubale idan an ci kalubale a cikin wannan haraka menene kalubalen ta musamman ga iyamaci
babban magana
kadan zaki faɗi aikin sa lokacin ba zai ishe mu ba
gaskiya ne to kusan dai kalubalen da muke fuskanta mu mata na farko dai in an ce ke yar fim ce to a idan jama'a ke yar barikici kalmar wasu kiri-kiri wasu kuma bayan idan mu wasu kuma muna gani to amma abin da ba su fahimta ba shine akwai fa waɗanda daga cikin ma masu jifa mu da waɗannan kalmar akwai waɗanda zaka ga ƴaƴansu suna gida suna adana da su suna killace da su ba sa waka ba sa film amma wallahi wani mugun abin da za su yi mu ƴan
film mugun abin da suke komsawa
ba za mu iya yin shi ba to kamar yadda Hausawa suka ce dama shi lefi tudu ne kakan haye naka ka hango na wani
ya kuke shi in an muku wannan kallon
ji za ka yi duk duniya wai me yasa ma muta ya za a yi ka shiga kwakwalwar kowa a duniyar nan ka fahimtar da shi menene harakan film menene harakan waka kuma ya za a yi duk duniya ka sa kowa ya yarda da kai 100% cewa kai fa ba dan iska ba ne
da ce rashin samun kuɗi akai za a iya cewa wannan shine ya zama babban kalubale
shine babban kalubalen da mu mata muke fuskanta kuma za ka gani yawanci waɗanda suke wannan harakan zaka ga ko lokacin aure yazo miki kika yi aure kamar wani ikon Allah sai kaga Allah ya jarrabe mu a gidan auren da ka je ka dan hadu da ɗan abubuwa dai wanda zaman auren ma
sai ya gagara
to yanzu da ka hito a ba za a diba wannan matsalan ba eh kawai ai da ma FM ce ta saba rike kuɗi idan ta sun bude ya za a yi ta zauna
zaman auren saba rike kuɗin
yanzu fa muka yi magana da
kai to shikenan kin tangale ne haka ne masu kasancewa tare da mu a wannan tasha ta radio muryar Amurka ana tsaka da tattaunawa da shirin nan da muke gabatar muku mai taken yau da gobe wanda a yau shirin yake magana akan harakar fina-finan Hausa da waƙoƙin ma na Hausa a jihar Maradi ƙasar Niger domin jin irin yadda wannan masana'anta ta samu gaba da maguran da take so ta cimmawa
kammala shirin namu bari mu leka filin mu na kwalama
wayo Allah tu
to shi kuma wannan abin gane wannan abinci ne kaman mu ce miki na nama nama ne na shanu gashi nan aka niko aka kawo da aka niko aka kawo shi an nika shi tare da kayayyaki haka su tafarnuwa da celery wani ganye ne haka da muke sawa ana ce mishi celery a turance da persil persil shi ma yana nan shi ma wani ganye ne mai kaman abin gan karoti amma celery sunan shi to da su ne da tafarnuwa ake gamawa a nika mai so yana nasa dan atarugu a cikin nika sai a niko miki amma kado miki shi mai kyau kuma tsoka ba mai zare ba ba mai kitse ba kuma shi wannan tsokan naman shanu shine muka dauko muka kawo sai ki dauko dan gishiri ka dan garin gishiri ki dan watsa a cikin shi in kina amfani da maji kuma sai ki sa mishi maji aron maji kenan ki sa dan kadan in biki amfani da shi kuma wala ba asa da gishirin kadai sai ki zo ki dauko kwai ko da daya ne ko da biyu ne sai ki fasa kwai danyen nan sai ki saka a cikin wannan nama sai ki abin ga kin shi ki gama shi ki hada shi in ya gama ya kama jikin shi abin da yasa muke sa kwai a ciki dan saboda wurin suya kai ya watse hakan an sa shi cikin mai mai zayi ya cibire dan ya cibire to kina gani yanzu gashi nan mun yi cibire na bullet kin sunan shi bullet to yanzu wannan cibire da muka yi kuma cibire iri ne in kina so kina yin shi mulmule haka kina yin shi mai tsawo to shine yanzu gashi nan muke soyawa bullet kenan na nama shanu
to yanzu shi wannan bullet in kika soya shi shi kadai ake cin shi ko
ah tare da frit ba ga kina ga dankalin turawa ba pomme de terre ga dankalin turawa shi kuma shine frit mun yayyanka shi gashi nan yanka kanana yanzu dankalin turawan shi gashi nan in frit kin wannan bullet kin wannan ya soyu sai mu kwashe kuma sai a zuba wani mai kuma sai a yi frit kenan wannan dankalin turawan soyayye da shi da wannan bullet kin na naman shanu shine zamu gama mu ci tare gashi dankalin turawan a soye sai ki gama sai ki dan abin ga ji kin gane ko elmiya kadan kaman ta miya ta mutar ko ta mayonnaise haka ko dan atarugu da albasa ki elmiya ki da dan tumatir danye sai ki gama ki ci da shi ana jajjagawa a kasa ko kuma kina soya shi a cikin mai duk dai yanda kike so dai muna soyawa wata ran kuma muna yin miyar kasa haka a kas da tumatir danye da albasa da dan tafarnuwa da dan gishiri kadan mai amfani kuma yana sa maji shikenan sai ki gama ki ci shi da dankalin turawa soyayye tare da wannan bullet kin nama soyayye haka ne
masu saurare abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka anan ne zamu dasa aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da Tijjani gabatarwa Hadiza Kyari sai kuma Sa'ida Hamdun da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku ai hutun ƙarshen mako lafiya Dive into the dark rose and tea.